Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mita 25, mita 21, sai mita 16, sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai sai ta VOA Africa a mita 102.5, a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya normal da lol niya da kuma fara dukkan sa zangon FM. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Nazir Ahmed Hausa da sauraron abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammacin. To a bayan mun gabatar muku da labaran duniya kamar yadda muka saba, za mu shiga taskar rahotannin mu, inda yau zamu garzaya kasar Kamaru, inda wani dan kudin bakin wake ya kashe kansa tare da wani dan kato da gora da wasu mutanen guda biyu a garin Jakana dake jihar Arewa mai nisa. Gwamnatin jihar Lagos ta daukaka karar hukuncin kotun tarayya wadda ta yi watsi da dokar hana sanya hijabi a makarantun gwamnati a jihar ta Lagos. Jummai tana tafi da filin sai bango ya tsage, sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. Yanzu sai gyara zama da mu a ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Nazir Ahmed Hausawa zai karanta labaran. Gamayyar kungiyoyin yancin dan Adam sun yi kira ga shugabannin kungiyar tarayyar Afirka kan su watsar da maganar janye mambobin su daga kotun hukunta laifuka ta duniya. A watan Afrilu da ya gabata ne, wani kwamiti daga cikin kungiyar tarayyar Afirka ya ba da shawarar fitar mambobin kungiyar daga kotun ta duniya, ko kuma ce ICC a turanci, har sai an yadda da sharuɗa guda uku. Ɗaya daga cikin sharuɗan shine ba da kariyar da za ta hana gurfanar da shugabannin ƙasashen Afirka tare da wasu masu riƙe da manyan mukamai. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke da matsuguni a nan Amurka ta jagoranci tawagar ƙungiyar, inda suka bayyana ba da kariya ga shugabannin ƙasashen Afirka ya saba wa kundin tsarin ƙungiyar tarayyar Afirka, haka kuma ya yi hannun riga da ɗamarar murƙushe rashawa da ƙungiyar ta tarayyar Afirka ke sanyi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin al'adama sun ce baiwa shugabannin Afirka kariya baya cikin tsare-tsaren kotun duniya, sannan fitar da mambobin kotun a bar shi a hannun ƙasashen akan kansu. A gobe Juma'a ne wakilan ƙungiyar tarayyar Afirka za su zauna tattaunawa a zauren tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa akan wannan batu. A daren jiya Laraba ne aka kai har-haren jiragen sama mafi muni a garin Aleppo. Wannan harin shine mafi ƙarfi da garin na Aleppo ya gani a wannan watan, sa'o'i kaɗan bayan sakataren gwamnatin Amurka John Kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen har-hare na jiragen sama. Tuna dai 'yan adawa suka zargi gwamnatin Siriya akan waɗannan har-hare. Duk da dai jami'an gwamnatin ba su ce komai a kai ba, bayan waɗannan har-hare ne kuma ƙazamin faɗa ya ɓarke a garin na Aleppo. Harin jiragen saman ya kashe kimanin fararen hula 12, wanda hakan ya janyo matsalar karya alkawarin tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka kulla a matsayin masu shiga tsakani tun a farkon wannan watan. Kerry ya ce idan dai har ana son yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tangal-tangal ta dore, to lallai sai an dakatar da kai har-hare da jiragen yaƙi, musamman a wuraren da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin kai abinci da magunguna. Kerry ya miƙa kukansa a babban taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya bayyana buƙatar ƙayyade tashin jiragen yaƙin da cewa yana da matuƙar muhimmanci don kawo ƙarshen zubar da jini. Gwamnan jihar North Carolina ya tabbatar da kafa dokar ta ɓaci a birnin Charlotte tare da kai jami'an tsaro na ƙasa, wato National Guards, cikin birni. A daren jiya aka fara zanga-zangar lumana wacce ta rikice zuwa rikice-rikice tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da masu zanga-zangar. Hakan ta sa 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa domin tarwatsa su. Wasu mutane sun farfasa tagogin shaguna game da kunna wuta akan hanyoyi. Gwamnatin birnin ta bayyana cewar wani mutum ya rasa ransa sakamakon harbinsa da wani farar hula ya yi. Daga baya kuma aka ce wannan mutum ya ji mummunan rauni ne. 'Yan sandan garin Charlotte sun bayyana cewar jami'ansu huɗu ne suka sami raunuka. Zanga-zangar ta faru ne sakamakon harbin wani mutum mai suna Keith Lemon Scott, ɗan shekara 43, a wani gida, wanda 'yan sanda suka ce suna neman wani ne daban, yayin da shi Scott ya fito daga cikin mota da bindiga. Shi kuma jami'in ɗan sanda ya harbe shi sakamakon ƙin ajiye bindigarsa da ya yi. Labaran suna zuwa muku ne daga VOA Hausa, sashen Hausa na muryar Amurka. Bayan kwashe watanni ana kai komo ga gwamnatin haɗin gwiwa ta kasar Afghanistan ta rattaba hannu akan kullar yarjejeniyar zaman lafiya da wata babbar kungiyar tsagero wacce take ta biyu a kasar wadda ke karkashin jagorancin wani mai gujewa hukuma kuma mayaki da ya kaurin suna wajen aikata shin zarafin mutane da kuma laifukan yaki. Ana saran wannan yarjejeniyar ta taimaka wajen magance matsalolin tsaro da kasar da yaki daidaita da kuma fatan wannan zai baiwa sauran kungiyoyin tsagerun karfin gwiwar kullar irin wannan shiri. Wannan ita ce yarjejeniya ta farko cikin shekaru 15 tun da ƴan Taliban suka fara yaƙi a ƙasar bayan dakarun haɗin gwiwa na Amurka su suka tsige shi daga kan mulki. Ƙungiyar mai suna Hib Islami tana ƙarƙashin jagorancin Gulbuddin Hikmatar, komandan da ya daɗe yana yaƙin Sunkuru inda mayakansa a da suka yi yaƙi da tsohuwar tarayyar Rasha a shekarar 1980. Daga baya kuma suka yi yaƙi da ƴan Taliban kan jagorancin Afghanistan a mummunan yaƙin basasar da aka yi a shekara ta 1990. Hanif Atmar mai ba da shawara kan harkokin tsaro ne ya rattaba hannu akan yarjejeniyar tare da wakilin Hikmatar Karim Amin a taron da aka nuna a kafafen yaɗa labarai. Wannan sasantawa za ta baiwa mai gujewa dokar damar dawowa cikin siyasar ƙasar bayan shekaru da ya kwashe ana hasashen yana boye a ɓangaren Pakistan. Bayan babu wata matsala da aka fuskanta a wajen yarjejeniyar zaman lafiyan, masu fafutukar haƙin ɗan adam sun hau tituna suna Allah wadai da Hikmatar da irin ta'asar da ya aikata a baya. Hukumar zaɓe ta Venezuela ta yi watsi da kiran sake zaɓen shugaban ƙasa Nicolas Maduro a shekarar 2016, amma ta bar wa masu fafutukar tsige shi ƙofa a buɗe. Bayan zaman tattaunawa da mambobin jam'iyyar adawa, hukumar zaben ta bayyana cewar damar zata iya kasancewa a kwata shekara ta 2017, amma fa in har sai mutane masu katin zabe miliyan 4 sun rattaba hannu, wanda yake kusan kaso 20 cikin 100 na masu zabe a kasar kenan a cikin kwana 3 a wata mai kamawa. Gwamnatin ta zargi shugabannin jam'iyyar adawa da karbar sa hannun bogi wacce ta ba su kaso 1/100. Labarin ya fito lokaci guda bayan direbobin bus da suka fara zanga-zanga akan titunan kasar saboda matsanancin halin da tattalin arzikin kasar yake ciki. Daruruwan direbobin bus ne suka cushe hanyoyin babban birnin kasar Venezuela wato Caracas domin neman ƙarin kuɗi da kuma kariya daga rikice-rikice. Direbobin su bayyana za su ci gaba da zanga-zangar har zuwa ranar Alhamis har sai an biya musu bukatun su.
Labarin duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tumalala za mu faro daga kasar Kamaru inda wani dan kunar bakin wake da ake jin cewa dan kungiyar Boko Haram ne ya kashe kansa da wasu mutane uku a garin Jakana ga Awal Garba.
Maharan Boko Haram sun kai wani sabon hari a garin Jakana, can jihar Arewa mai nisa, an suka kashe mutane guda hudu a cikin gidan cin abinci, dan kato da gora, yarin gumi, dan kunnan bakin waken nan take suka sheka lahira. Na tambayi wani dan garin Jakanan ta wayan tarho ko da yake ya nemi in saka ya sunansa saboda matsalan tsaro ga abin da ya labarta mini.
Gaskiya abin ya kai wani shashi wanda bamu ji dadi ba saboda yanda muke magana kullum magana Boko Haram nan har ila yau suna afka mana wannan karo ya shige ne wato ya wuce musamman da kauyen Rakira Jakana inda mutane hudu suka rasa rayukansu yayin da wannan wadin kunan birgin waki ya shigo wato wannan da mutane suke cin abinci bayan dai shashi yamma kannan kafin ayi farsalar magariba wannan ya shigo kenan sai daga cikin wato masu wato kula da mutane wanda aka saka wato wanda gwamnati ta saka wannan shashin masu kula da yan ta'addan Boko Haram nan sai gano cewa wannan mutum da yake shigo wannan dan Boko Haram ne kuma yana dauke da ainihin bom a jikin sa kafin wannan yaron ya ainihin wato kama shi ya riga daga bom din shi da yaron idan suka halaka mutane biyu da suke gefen su kuma su ma su mutu mutane da dama sun samu munanan raunuka suna asibiti wannan shi kanshi gwamnatin jihar wato wannan shashin arewacin kasar Kamaru ya zo wannan wajen na gani ainihin wayannan mutane suka samu munanan raunuka shi kanshi wato gwamnan kuma gaskiya yana bakin cikin shi game da abin da yake faruwa shi yasa mu mutane mazaunan wannan shashin muna kiran wato shugabar kasa da shauran gwamnatin kasar dan Allah dan annabi su taimaka mu talakawa kasar saboda gaskiya Boko Haram na bata mana kasa Boko Haram yau sun zuma mana babban annoba a kasa ba a san su ba ba a gano su ba.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla Allah ya kyauta gaida awwal gwamnatin jihar Lagos ta daukar ƙarar hukuncin wata kotu wadda ta yi watsi da wata dokar haramta sanya hijabi ta Lagos ta ce duk macen da ta ga dama tana iya sanya hijabi a makarantun gwamnatin jihar yanzu gwamnatin ta Lagos ta ce bata yarda da wannan ba ga baban gida Jibrin da cikakken bayanin wannan dambarwa
A wata sanarwa da kwamishinan shari'a na jihar Lagos, Mr. Adeniji Kazim, ya aiki wa manema labarai, ya ce gwamnati ta ɗauka ƙara ne zuwa kotun ƙoli domin ƙalubalantar wannan hukunci da kotun ɗauka ƙara ta tarayya da ke zamanta a birnin Lagos ta zartar a watannin baya. Don haka sanarwar ta yi kira ga al'ummar musulmai da sauran masu faɗa a ji, kama da ɗalibai da suka yi hankali nesa, su kuma jira hukuncin da kotun ƙolin ƙasar za ta zartar. Dangane da hukuncin da tun farko kotun ɗauka ƙara ta yanke a ranar 21 ga watan Yulin shekarar nan da muke ciki. Wannan sanarwa dai da gwamnatin jihar Lagos ta fito da shi ya zo ne a daidai lokacin da ake komawa sabon shekarar karatu, al'amarin da kuma ya fara haifar da kace na ce tsakanin ɗalibai da kuma shugabannin makarantu daban-daban da ke faɗin jihar. To sai dai kuma a ƙarar da ƙungiyoyin musulmai daban-daban suka haɗa kai tare da shigarwa a gaban kotu sun ƙalubalanci wannan doka na gwamnatin jihar Lagos tare da cewa ya saba wa sashe na 38-42 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 dokar da kuma ya baiwa 'yan ƙasa sanya kaya ko kuma gudanar da addinin da suke so. Kodayake kokarin cin ta bakin kwamishinan shari'a na jihar Lagos dangane da wannan matsayi da gwamnatin jihar ta ɗauka ya citira a waje ɗaya barista Mutiyad Oruluba Logun da ke zama ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare wayannan 'yan mata da kuma tsayawa ƙungiyar ɗaliban musulmai ta Najeriya a wannan shari'a ta shaida min cewa ko kaɗan gwamnatin jihar Lagos ko wani shugaban makaranta ko malami bai da ikon hana ɗalibai shiga makarantar gwamnati ba tare da hijabi ba kamar dai yadda kotun ɗaukaka ƙara ta zartar.
Because the government has no right to instruct the principals or the generals or even the teachers to prevent the students that desire to wear the hijab from wearing it.
Goyi al'ummar jihar suka ji dangane da ɗaukar ƙarar da gwamnatin jihar Lagos ta yi dangane da wannan hukunci.
An ba mu tufafi domin mu rufe asirinmu sai muka zo ga wani zamani yanzu wanda garin sa tufafin har ya so ya zarce namba ga kan cewa kaga mutum ya sa tufafi jikinsa a wuce. Ina ba da shawara jikin da Allah ya bamu bai bamu jikin domin kawai mu bude shi ya zama fayau haka.
Idan dai za a iya tunawa ko a kwanakin baya wata kotu tarayya da ke zamanta a jihar Osun ta yanke hukunci da ke halatta sanya hijabi zuwa makarantu a wata ƙara da ke tsakanin gwamnatin jihar da kuma ƙungiyar kiristoci ta ƙasar reshen jihar Osun lamarin da ya kai ga ƙungiyar kiristoci ta jihar baiwa ɗalibai dama ko umarnin sanya kayayyakin shiga coci zuwa makarantu abinda kuma ya kai ga tada jijiyoyin wuya. Ko shakka babu hukuncin da kotun ƙolin Najeriya za ta zartar dangane da wannan lamari na sanya hijabi ko aka san haka domin shiga makarantun sakandare zai kawo ƙarshen duk wani takaddama da ake da shi musamman wajen amfani da kayayyaki da ke da nasaba da addini daban-daban. Baban Jibrin murya Amurka daga Lagos.
To ma da lagida baban gida Jibrin kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen wasan murai Amurka a birnin Washington DC a halin yanzu ga Juma'a Linan da shirinmu na gaba wato sai bango ya tsage.
Masu sauraron filis sai bango ya tsage assalamu alaikum. Juma'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Senator Abu Ibrahim, shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya, zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To, Senator, kafin ko yana da wata tambaya ko kuma mu je ga mutum na gaba, batun kama mutum din da kace idan ya kama an kama mutum kamar a ce ran juma'a tunda kwanaki biyu nan ba aiki zai wuce awa 48 din kafin a kai shi kotu to misali idan aka kama mutum kamar ranar litinin sai kuma aka take mai yancin shi ko kuma haƙƙin shi na kai shi ba a kai shi kotun cikin sa'o'i 48 ba wani me zai yi wani mataki zai dauka shi wanda aka kama tunda an take mai haƙƙin shi
idan kotu yana iya rage cewa shi ba a bari adalci ba
to
eh sai ce yana ce ba kotu shi ga abin doka take an kama shi rana kaza ta zama kili alƙali zai yi wani kosan da shi abin da na fahimta hajiya wannan abubuwa ne masu wahala kana hannun yan sanda zai wahala ka zo kuma ka ce a kotu ko wasu abubuwa mu dai kokarin mu na farko shi yan sanda su samu ilimi a koyar da su cewa wannan ga zamanin demokratiya zamanin za su ga yancin dan adam akwai doka akwai ka'ida a ayyukan shi ba kuma abin da dama za su yi ba shi ne maganar training nasu kuma akwai magana ma na maganar a zo ana community policing kowace unguwa kowane gari kowane ƙauye suna da alaƙa da yan sanda suna da kula masu yadda suke ayyukansu in ba su yi musu kirki suna iya kai kukansu a gaba yanzu misali a ƙarƙashin yan sanda yanzu akwai assistant inspector general guda wanda ke kula da yadda za a yi ƙoƙari a koma community policing wanda garuruwa da ƙauyuka suna da iko su riƙa lura da yan sanda yadda yan sanda ke tafiya da ayyukansu ina gani waɗannan abubuwan za su kawo canje-canje da yawa in an tabbatar da an fara shi sosai da sosai
to mutum na gaba bismillah ko da tambaya
assalamu alaikum
assalamu alaikum salam
ranka dai akwai tambayar da nake so ne
to ina jin
sai an gwamnati ne kadai suke da haƙƙi a ba su dan sanda a matsayin mai tsaro ko ko civilian ma haka ko kuma wani can daban ko dan kasuwa wanda bai shafi gwamnati ba ko kuma ma'aikaci shi ma ya kamata a bashi tsaro na dan sanda koko
eh sunan malamin
sunana Mustafa
to ka gama tambayar ka
eh
to senator gare ka
to shi dai dan sanda aiki shi ne tsaron lafiyar kowa da kowa a yau idan ka ji akwai razana a rayuwarka kana iya za ka samu ko DCO naka ko da shi gaba yan sanda ke kusa da kai ka ce ga abin da kake ji ana kokari ana ma razana wanda yana iya cutar ka ya zama dole ga wannan yan sanda ya nemi hanyar da zai kare ka in zuwa zai ya sa gidanka a rika sintiri ana yi a kare ka amma aikin shi ne kuma doka ta sa mashi wannan nauyin shi ya zama nauyin shi na ya duba lafiyarka ya kare ka ba kuma sai ba a cikin gwamnati ba kowa duk wanda ya ji shi akwai razana a kusa rayuwar shi ne a zuwa jami'an 'yan sanda kuma ya kamata 'yan sandan nan ke aiki su kare shi
to mutum na gaba bismillah
ta ba da ansa mai kyau na
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
suna na awal suleiman
to
ina so ma sanata tambaya ne akan wani abin da ya dade ina kai kawo kuma duk wani jami'i da aka kawo shi zai zo ya magana akan abin kamar yanda suke fi yanda suke fituwa da daddare haka yan sanda suke tsara bakin hanya haka wanda suke dan karban na gora haka wanda suke kullu haka zan ga abin kuma akan titi na gora na abubuwa majalisa tana tsare da wannan tunda wani abu ne kowani jami'i aka kawo shi zai ce babu amma kullun har gobe yin shi ake yi
wato hajiya wato kamar eh ake ne an majalisa yake kula da aiki yau da kullun yan sanda ba haka bane ba suna da nasu jami'ai suna da inspector general of police akwai ma minista gaba ɗaya mai kula da waɗannan abubuwa mu ayyukan mu ne mu dokoki mu tabbata kuma an bi ka'ida a mu dokoki saboda haka wasu abubuwan ko da mun sani ba za mu iya zuwa mu zanga da shi a kaza ba iyakan mu kila da kira inspector general of police aiki ni zai kaza ana kaza ana kaza a duka ka'ida a wasu doka ba daidai ba ne ya kamata ka ja kullum mutanenka kamar da na faɗa da farko rufi akwai mu aikin mu ne an majalisa da ban yake da na shugaban kasa wanda ke jike da gwamnati shi da kuma da ma'aikatan gwamnati masu da kai shi ya ci gaba da mulki akwai aikin mulki akwai doka akwai wannan bambanci tsarin mulkin Najeriya ya rarraba shi saboda ka wasu abubuwan ko da mun gani ko ina tsaya ina samun na kwamiti na kole in na ta hanya na ga wani abu ba zan ce ba dan san dan ba shi mai magana a cikin da kaza kaza zan ji in samu shugaban shi ko ba in da an samu aiki in ce rana kaza wuri kaza na ga ana kaza ana kaza kuma ta bincika ka gani amma ba zan tsaya hanya ba in ce amma kila inda ina fadi da gidan dan san da ina ko inspector ko ina ASP ko DSP ina SR ka mutum inda ni shugaban shi ne to da ka bu ɗan majalisa akwai abubuwan da ba za mu tsaya mu yi su nan tafi ba ba za mu je ma mu jinsa mu ce mu tattauna ba sai dai mu tsaya ina iya tattauna a committee ko a jinin mu jinsa amma mu koma mu sami shugaban ɗan sanda mai kula da ɗan sanda mai gaba ɗaya mu ce masa da abin da mu gani ya kamata ya tsawata ya kawo jawo
to a takaice dai mutum yana da shaida cewa an karɓan mai ya bada na goro ko kuma dai bari mu fito baro baro cin hanci ya je ya samu su hukumomin yan sandan ya kai kala kenan yawa to kana da wata tambayar koko ka ba malami na gaba
eh tambayar ta biyu shine wai akwai wani kwalin yanayin ko diploma da ko wani abun nan wanda yan sanda yake kaiwa dauke shi ne
kana nufin akwai wani matsayin ilimi da ya kamata mutum ya kai to
na karatu ba
to senata akwai abin da zaka hidi mai
akwai kabar wannan daukar yan sanda da ake akwai privacy wanda dole sai kai kana da wask kai ka ga mu secondary school ka samu certificate naka in ka wuce kana ASP da sauransu sai ka sai kana da degree din ma sai ASP sai kana da second class ba na uku ba dan ni ma ha wasu ɗan constitution na sun je an yi abin nan nasu suka yi nan petition na je na bincika dukkan su suna da third class ne hawa na uku ba na biyu ba ba na ɗaya ba ta yi ɗanta ta sun mamaki ta cika abu su ɗin cikin nasu ne sai ba tun da ba ya gudun nishi ina cikin su a gaban dole a jiya a shiga tsaya na barka haka so suna da wannan qualification ne suna da ilimi wanda sai kana da shi za ka iya shiga.
To ba amma da
mai na shekaru shekaru da sauransu in na shekaru da sun wuce wani ba za su ɗauke ka ba don su ba irin mu bane ma'aikatan gwamnati da sai har shekara 60 da wani abu ba su kai wannan shekaru ko nan ka wuce shekara 25 zuwa 26 ba a ɗaukar ka.
To ba mutum na gaba ya tambaya ko?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Adamu Abubakar Doguwa.
To.
Tambaya ta a wurin mai girma sanata. Menene ban a ganin mahimmancin yan sandan jiha sai ko kuma menene mahimmancin su ko kuma menene mahimmancin su da ake cewa menene ra'ayin sanata zai ci akan wannan tsari da hukuma take ai abin gwamnati take so a kirkiro da shi. Assalamu alaikum.
To kana da wata tambayar ko ka gama?
A tambayar ta kenan.
To sanata gare ka.
To wannan abin ne yayi ina da siyasa da yawa a cikin shi kuma in ka bi tarihi ka tuna da akwai ɗan sanda ma na NA wanda mu duk muna hanya da yara mai son su to wasu na cewa ya kamata a koma irin wannan saboda ana ganin shi zai kawo zaman lafiya shi zai kawo ɗan sandan wuri wanda za su iya kare za su kare garin ruwansu da kansu wasu ne suna gani a'a ba mu da arzikin da isassun kuɗin za mu je mu irin wannan a ba shi isassun kayan aiki a shi aikin da ya kamata ni a shawara ta a gani na ne.
Kash sanata zan ja maka barki domin lokaci ya karato to amma idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji wannan shawara ko kuma ra'ayinka game da kafa rundunar yan sandan jihohi a halin yanzu kuwa ni Jummai Ali nake gayyatar ku masu sauraron mu a makon gobe cikin yadda Allah domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage.
Tuma da lagai da Jummai masu sauraro kada a shafa da cewa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka Washington DC yanzu ga kaɗan daga cikin rayuwar da kuka aiko mana ta hanyar email.
Bayan sakonmu na farko ya fito ne daga Muhammad Mai Kayan Miya Oje Kwatas Gombe da Abdullahi Batura Bajoga inda suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya kasashen Amurka da Rasha ba daga su kuke yi wajen tsagaita bude wuta a ƙasar Syria ba, gani yadda ake ci gaba da kai harahare ta ko ina a cikin ƙasar. Sai kuma sakon Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar Muryar Talaka reshen jihar Filato wanda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi cigiyar ƴan majalisun da ke wakiltar mu a majalisun jiha da na tarayya. Don komo al'umar garin Jingir da ke karamar hukumar Basa ta jihar Filato tunda muka zabe su ban sake ganin kiyar su ba. Da fatan wannan cigiyar za ta kai kunnuwan su. Dole laifi kan sojojin Najeriya da gwamnatin jihar Kaduna ta yi bisa kisan da suka yi wa mabiya Shi'a da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi. Hakika wannan abin a duba ne. Sako daga Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi jihar Sokoto. Sai kuma sakon Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem jihar Katsina wanda ya ce hakika samun wani dan kasuwa a jihar Sokoto da laifin yi makaramar yarinya ciki wani abin bakin ciki ne da Allah wadai. Da fatan kuma mun kare haƙƙin kananan yara za su bi mu wannan yarinya haƙƙinta. Ita kuma Usaina Umar Foreba Gashwa cewa ta yi assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Balla sabuwar wata cuta a jamhuriyar Niger wanda ta halaka mutane 21 abin takaici ne da jimami. Ya Allah ka shiga tsakaninmu da ita. Ka kawo mana ƙarshen ta kamar yadda ka kawo mana ƙarshen cutar Ebola a nahiyar Afirka baki daya. Sai kuma sakon da Masi Ali Rijal Lemo Kano wanda ya ce ina kira ga majalisar wakilai da su sauke duk wanda ake zargi da hannu wajen aringizan kasafin kuɗin bana domin haka ne kadai zai sa a tace aya da tsakuwa. Daga ƙarshe sai sakon Isuhun Dela Faki jihar Kaduna wanda ya ce al'ummar ƙasar Syria Allah ya kawo muku da dawwammamen zaman lafiya mai dorewa amin.
To madalla kada a shafa ci gaba da rubutu mana da sakonni yanzu ga takardun labaran duniya.
Gamayyar kungiyoyin yancin dan adam sun yi kira ga shugabannin kungiyar tarayya Afirka kan su watsar da maganar janye mambobin su daga kotun hukunta laifuka ta duniya. A watan Afrilu da ya gabata ne wani kwamiti daga cikin kungiyar tarayya Afrika ya ba da shawarar fitar mambobin kungiyar daga kotun ta duniya ko kuma in ce ICC a turance har sai an yadda da sharuɗa guda uku. Daya daga cikin sharuɗin shine ba da kariyar da za ta hana gurfanar da shugabannin kasashen Afrika tare da wasu masu riƙe da manyan mukamai. A daren jiya Laraba ne aka kai har-haren jiragen sama mafi muni a garin Aleppo. Wannan shine mafi ƙarfi da garin Aleppo ya gani a wannan wata. Sa'o'i kaɗan bayan sakataren gwamnatin Amurka John Kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen har-haren na jiragen sama. Tuni dai 'yan adawa suka zargi gwamnatin Syria akan waɗannan har-hare, duk da dai jami'an gwamnatin ba su ce komai ba a kai ba. Bayan waɗannan har-hare ne kuma ƙazamin faɗa ya ɓarke a garin Aleppo. Gwamnan jihar North Carolina ya tabbatar da kafa dokar ta ɓaci a birnin Charlotte tare da kai jami'an tsaro na ƙasa wato National Guard cikin birni. A daren jiya aka fara zanga-zangar lumana wacce ta rikiɗe zuwa rikice-rikice tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da masu zanga-zangar. Hakan ta sa 'yan sandan har da barkunan tsohuwa domin tarwatsa su. Wasu mutane sun farfasa tagogin shaguna game da kunna wuta akan hanyoyi.
To madalla masu sauraro da takardun labaran nan muka zo ƙarshen shirma na lokaci ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu haka a rediyon mu na internet wato dandalin voa.com. In an jima da karfe 9:30 na dare agogo Najeriya za mu sake komawa ta cikin akwatunan ku na rediyo da wani sabon shirin inda za mu so mu ji yadda farashin kayan abinci yake a garuruwanku bayan da aka samu rahotannin faduwar sa wurare da dama. A yanzu sai a gyara zama domin za mu ci gaba da gabatar muku da shirin nan na yau da gobe.